إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان هكا إنوا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا قوديا قال لا مدوكا كنسركي wanda da ikon sane muke zamnawa a daidai irin wannan lokaci domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a yau muna ranar lahadi wanda ya daidai ga 12 ga watan ramadan hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 1 ga watan 3 miladiyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2026 muna cikin suratul insan wannan kuma shine darasin mu na biyu a cikin wannan sura mai albarka Allah ta'ala al-insan
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim hal ata 'alal insani hin الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمجاد نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا
Allah madaukakin sarki yana cewa hal ata alal insan hakika wani yanki na zamani ya zo ma dan adam lam yakum hinun min ad-dahri hakika wani lokaci ya zo ga dan adam na yanki daga cikin yankin zamani lam yakun shay'an madhkura Allah ya ce shi mutum bai kasance wani abun ambato ne ba Allah ya ce inna khalaqnal insana Allah ya ce lalle mu mun halicci dan mutum min nutfatin daga dugo na mani amshajin wanda yake hada hada ne nabtalihi Allah ya ce domin mu jarabce shi faja'annahu sami'an basira sai muka sanya shi mai ji ne kuma mai gani ne Allah ya ce inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura Allah ya ce lalle mu mun hore masa hanya mun bayyana masa hanya imma shakiran ko dai ya gode ma ubangijin sa wa imma kafuran ko kuma ya kafirce ma ubangijinsa to a daidai nan muka tsaya a jiya matashi ya karatun mu za ta tashi daga cewa inna a'tadna lil kafirina salasila Allah ya ce lalle mu mun tanada ma kafirai sarkoki wa aghlalan mun tanada musu kukummai wa sa'iran kuma mun tanada musu wuta ta jahannama Allah ya ce innal abrara Allah ya ce lalle mutane na kirki yashrabuna min ka'asin za su sha daga wani kofi kana mizaju ha kafura wanda mahadar wannan kofin shine kafu Allah madaukakin sarki bayan ya tunatar da dan adam cewa lalle shi ya kasance wani abu ne wanda babu shi a doran kasa amma da rahamar Allah da tausayinsa yasa aka samu mutum Allah yake cewa lalle shi dan adam ya hore masa hanyoyi guda biyu ko ya gode ma ubangijinsa ko kuma ya butulce to bayan Allah ya gama hadin wannan ga mutumin da ya butulce sai Allah ya ce lalle mu mun tana da musu sarkoki da kukummai wa'anda za a sanya musu su ga wuya wasa'iran kuma Allah ya ce mun tana da musu wuta ta sa'i al-imam al-baqai a cikin littafin shi nazmud durar yake cewa Allah madaukakin sarki yana sa a sa mu ɗan wuta sarkoki ga hannayen su kukumi kuma ga kahuwan su kukumi kuma shine abinda za a sa mutum ga hannu a darme hannuwan shi ta baya sai a gama da wuyan shi a darme ta yadda ba za a iya motsawa ba sai dai in an motsa sa ta yadda ba zai iya juyawa ba sai dai in an juya shi yake cewa Allah yana sa mu ɗan wuta sarkoki ne ba wai dan saboda za su gagare shi ba ba wai dan saboda suna iya hita daga wuta ne ba a Allah yana yin haka ne ba dan komai ba saboda a kaskantar da su a wulakantar da su akan abin da suka kasance suka aikata wanda ba shine Allah ya yarda da shi ba ba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da shi ba Allah yake cewa innal abrara lalle mutane nagari yashrabuna min ka'sin mutane wanda suka yi ma Allah da'a suka yi ma Allah biyayya suka kamanta abin da Allah madaukakin sarki ya umarce su da shi Allah ya ce to wa'annan mutanen idan an tashi ranar tashin alkiyama sune na gaba gaba sune na gaban goshin Allah madaukakin sarki Allah ya ce za a tanada musu wani kofi za a tanada musu wanda wani kofin nan mahadinsa shine zanjabil za ka ji shi yana kamshi larabawa idan aka ce zanjabil iya karshen shan dadin su kenan idan aka zo shan shayi to shi yasa Allah madaukakin sarki yake bada labari da abin da suka sani a duniya duk da cewa irin wanda Allah ya tanada a gobara na tashin alkiyama ba irin wanda na sani bane ba kuma ba irin wanda su larabawan bane ba suka sani kofi ne wanda duk wani kayan hadi da kake tunani ana iya hada ma shayi domin yayi kamshi domin yayi dadi domin ya hitar da yunwa ya hitar da kishirwa to Allah madaukakin sarki ya tanada ma mutanen kirki wannan to anan abin tambaya shine innal abrara kamun mu shiga bayanin cewa mi Allah madaukakin sarki ya tanada ma wa'annan mutanen kirkin to so wane ne al-abrar idan aka ce al-abrar jam'i ne na bar shine abubuwa koko mutumin da ya kasance yana ga biyayya ga Allah madaukakin sarki sune ake ce ma al-abrar masu da'a ga Allah to kamun mu shiga tafsirin mu bayyana abinda Allah ya tanada musu na aljanna ya kamata mu san so wane ne wa'annan mutanen kirkin ba dan komai ba saboda mu biyo sahun da suka biyo ba dan komai ba saboda mu yi koyi da abin da suka yi koyi aiki da shi ba dan komai ba saboda mu samu falalan da Allah madaukakin sarki ya tanada ma wa'annan mutanen da Allah ya ambace su cewa su abrar ne mutanen kirki ne galiban ma alqur'ani mai girma idan ya zo da kissoshi aka ce amma wasu azaba ba wai ana nihin ka karanta ka wuce ba ana nihin ka tsaya ka lura menene yasa aka musu azaba sai ka ketare ka kiyaye idan kuma aka zana wasu aka ce sun sha dadi ko an tanada musu wani abu na jin dadi to ana so ka tsaya ka lura menene suka yi saboda kai ma kai irin wannan aikin sai ka samu irin falalar da suka samu sai Allah yake cewa innal abrara lalle su mutanen kirki kalma al-abrar a cikin alqur'ani mai girma tana zuwa ne da wurare daban-daban Allah madaukakin sarki yana amfani da wannan kalma a wurare daban-daban a cikin alqur'ani mai girma bal ma malaman kididdiga suna cewa wannan kalma ta mutanen kirki ta zo alqur'ani mai girma wurare 32 to me take nufi kuma menene alqur'ani ya zo da shi domin ya tabbatar da abin da take nufi kuma menene abin da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi har Allah madaukakin sarki ya sanya musu cewa lalle su mutanen kirki ne idan aka ce albarr aka zo da shi bi fathil ba'i a yare na larabci ana nufin da shi sarari na duniya duniya ta kashi kashi bi akwai abin da yake saman sarari akwai abin da kuma yake kasan cikin ruwa cikin teku to duk abin da yake saman sarari ana ce mishi albarr kamar inda Allah madaukakin sarki yake cewa zaharal fasadu fil barri wal bahri Allah yana cewa banna ta banzu a doran kasa kuma ta banzu a cikin abinda ba kasa bane ta banzu har cikin teku har cikin abinda dan adam baya shiga domin yayi rayuwa a ciki a cikin suratul maida Allah madaukakin sarki yana cewa wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma Allah ya ce an haramta ma masu imani su zanki kamo namun daji idan sun kasance sun sa al-ihrami na yin aiki na hajji to ayare na larabci idan aka ce albarru ana nufin da shi sarari yanzu idan aka ce sararin duniya ka hidda ruwa duk abun da yake sarari ne da inda ka sani da inda baka sani ba da inda dan adam yake rayuwa da inda dabbobi suke rayuwa da inda babu komai a cikin shi kaga abu ne wanda yake mai yawa akwai wahala ka samu wani dan mutum da zai iya gaya maka iya adadin sararin da ke akwai a duniya ya ce ma iya mita kilo kaza ne koda ya gaya ma ya ce ma sararin duniya mita kilo kaza ne to akwai wahala ya iya gaya maka dami dami yake rayuwa a ciki saboda abun yana da fadi wanda ilimi ba zai iya tattaro sa ba to ganin cewa sararin duniya abu ne wanda yana da fadi da yawa akwai fadi na kasa akwai fadi na mutane da suke rayuwa a ciki akwai fadi na dabbobi akwai fadi na itace akwai fadi na duwatsu akwai fadi na inda babu ma komai a ciki to kaga idan aka ce albarru abu ne wanda yana da fadi to shi yasa sai aka aro wannan kalmar sai aka jingina ta da abun da yake alkhairi ne dan ka gane cewa idan aka ce albarru ana nufin da shi dukkanin wani dangi na alkhairi da wanda kake iya hararowa da hankalinka da abinda baka iya hararowa da hankalinka da abinda na'ura ke iya tabbatar da shi da abinda na'ura ba ta iya tabbatar da shi dukkanin shi yana shiga cikin kalmar al-abra haka kalmar albarru idan ta zo a yare na larabci ko idan ta zo a alqur'ani mai girma tana nufin da shi cewa tausasawa da sauƙaƙama mutanen da ake rayuwa da su koko da tausasama wanda Allah ya sa wata hulɗa ta rayuwa ta hada ka da shi Allah madaukakin sarki yana cewa innahu huwal barrur rahim lalle Allah madaukakin sarki shine mai tausayi shine wanda yake mai rahama ne yana daga cikin sunayen Allah shine albarru shine tausayi dan haka dan adam ana so ya kasance kada ya kasance da busassar zuciya idan dai yana so ya shiga cikin innal abrara lalle mutane na kirki to ba so dan adam ya kasance da zuciya mai kaushi wanda babu rahama babu tausayi a ciki ana son mutum ya tausaya ma iyalinsa ya tausaya ma diyansa ya tausaya ma ɗan dangin shi ya tausaya ma duk wani mutum da Allah madaukakin sarki ya sa kai hulɗa da shi saboda tausasa wanda zaka yi ma wanda yake ƙasa da kai ko wanda kuka yi hulɗa tare da shi yana daga cikin abun da ya sa kai ma Allah madaukakin sarki za ya tausaya maka a gobara na tashin alkiyama hadisi ya tabbata daga An-Nu'man ibn Bashir adalla ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana fada taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasadi manzo Allah yake cewa shin kaga masu imani a wurin tausasa ma junan su da wurin soyayya da junan su da wurin shibintar lamarin juna da suke yi manzo Allah ce tamkar jikin mutum ne jikin dan adam ne a lokacin da wata gaba ba ta lahiya dukkanin sauran gabobin jikin za su bayyana cewa gaba guda ba ta lahiya manzo Allah yake cewa idashtaka udwan tadaa lahu sa'iru jasadihi bis-sahri wal-huma yake cewa idan gagga jikin dan adam wani shashe ba ya lahiya to za ka ga cewa sauran jikin dukkanin su sun doki rishin lahiya to haka ake so ga masu imani su zanki tausaya ma junan su idan abun rishin jin dadi ya samu guda a tsayu a tsaya a kama masa a ga cewa ya fita daga cikin wannan halin da yake ciki kada ya musamanto wayayyen mu idan an hada a titi ne a gaisa a yi dariya kai da dan uwa ko kai da aboki amma lokacin da wani abu zai same shi na jarrabawa kowa sai ya zame ya bar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana Muhammad manzo Allah yana cewa ni ne Muhammad wa Ahmad manzo Allah yana cewa ni ne Ahmad wal muqaffi manzo Allah ce ni ne wanda annabiyo bayan annabawa wal hashir manzo Allah ce ni ne mutum wanda mutane za su biyo bayana bayan an fara tada ni wa nabiyyu tauba manzo Allah ce ni ne annabin tuba wa nabiyyu rahma manzo Allah ce ni ne annabin rahama ni ne annabin tausayi wanda nake tausaya ma al'umma ta Allah yana cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina Allah ya ce mu bamu aiko ka ba sai dan ka kasance rahama ne ga dukkanin halikai to ana so dan adam ya kasance mai tausayawa ne ana so dan adam ya kasance yana da sauran tausasawa a cikin rayuwarsa saboda me saboda ya shiga cikin innal abrara lalle mutane na kirki Aisha da Allah ta kara tabbata a gare ta take cewa wani ba kauye ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma manzo Allah na ji an ce ku kuna da yara kuma hakkuna sun batta wa'annan yara sai yake ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina mu ai yaro ba mu sun banta yaro ba mu shibinta yaro manzo Allah yake cewa awa amliku laka annaza Allahu min qablika min qalbika rahma manzo Allah yake cewa to ina mai tabbatar maka da cewa Allah madaukakin sarki ya cire rahama daga cikin zuciyarka lokacin da mutun zai tausaya ma yaro ya jibince shi ya lallashe shi to wannan yana daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya fuso a rayuwa ta duniya abu na uku kalmar albaru idan ta zo a alqur'ani mai girma tana zuwa ne da cewa gasganta Allah madaukakin sarki a cikin abin da ya umarce mu da shi da kuma barin dukkanin abin da Allah madaukakin sarki ya hane mu da shi Allah madaukakin sarki a cikin suratul mutaffifin yana cewa inna kitabal abrari lafi illiyina Allah yana cewa lalle littafin masu da'a littafin masu biyayya yana cikin illiyin wannan yana nuna cewa kalmar albar idan ta zo a yare na larabci ko idan ta zo a alqur'ani mai girma tana nufin da shi cine cewa da'a ga Allah madaukakin sarki to duk mutumin da yayi mu Allah madaukakin sarki da'a shi littafin shi za a sanya shi wani wuri na musamman za a kai shi a wani wuri a boye sa saboda littafin yana dauke da albarkatayya na rayuwa haka abu na hudu wanda kalmar albaru take zuwa da shi tana zuwa ne da kasril ba idan ta zo da kasril ba ana nufin da shi umarni da yi mu Allah madaukakin sarki da'a kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa ta'awanu alal birri wat taqwa Allah yana cewa ku danki kamawa a wajen yi mu Allah da'a a wajen yin aiki na da'a wat taqwa da aiki wanda yake na tsoron Allah ne Allah yana cewa wala ta'awanu alal ithmi wal udwan kuma kada ku taimaka a wajen saba mu Allah madaukakin sarki da wajen ketare iyaka Allah yana cewa a ta'amuruna an-nasa bil birri Allah ya ce yanzu mutane kuna umartar junanku da cewa su zanki yin aiki na da'a Allah ya ce watan sauna anfusakum alhaliku kuma kuna manta junanku to wannan kalmar albirru tana nufin cewa da'a da biyayya ga Allah madaukakin sarki ga abin da ya umarta da kuma barin abin da yayi hani a kansa haka abu na biyar da kalmar albarru idan ta zo alqur'ani mai girma take nufi da shi tana nufin da shi aljanna kadiba wannan kalma saboda girmanta Allah ce innal abrara lalle mutanen kirki to yana daga cikin ma'anar kalmar al-abrara ita kankanta aljanna Allah madaukakin sarki ya sanya mata suna cewa albirji Allah yana cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna Allah ce ba za ku taba samun aljanna ba har sai kun ciyar daga cikin abin da kuke so Ibnu Abbas yake cewa dukkanin malaman tafsiri Ibnu Kathir yake cewa dukkanin malaman tafsiri sun tafi akan cewa lalle abinda ake nufi da anan shine aljanna ita kankanta aljanna Allah madaukakin sarki ya kira ta da suna albir lokacin da Allah ya sabkar da wannan aya akwai wani sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ana ce masa Abu Talha yazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah na ji an ce ba za mu samu aljanna ba sai mun bada daga cikin abinda muke so yace to ina da wata gona wannan gonai tana nan a wani wuri da ake ce ma Bayraha yake cewa na duba na ga ba abinda nafi so a duniya kamar ta dan haka na doke ta na baka wannan gona a sanya ta a cikin hanyar Allah manzo Allah yake cewa bakhin bakhin dhaka malu rabihin manzo Allah yake cewa madalla madalla wannan ita ce dukiya wanda aka ci riba mai yawa akan ta to yana daga cikin mutum idan yana so Allah ya sanya shi cikin mutanen kirki wanda wannan ayat ta fada dole sai mutum ya kasance yana ciyarwa daga cikin dukiyarsa abinda ya fi so ba wai abinda ba a so ba abinda ka fi so wanda kana jin cewa idan aka raba ka da shi za ka yi kwanakai kana jimami to wannan mutum ba zai samu aljanna ba dole sai ya kasance yana bada irin waɗannan abubuwa kuma ba za ya kasance a cikin waɗanda Allah zai zana mana a cikin wannan sura abinda za su samu na lada ba abu na shidda kalma albir idan ta zo a yare na larabci ana nufi da shi dukkan wani aiki na alkhairi da wanda kake iya hakaitowa da wanda baka iya hakaitowa da wanda ka sani da wanda baka sani ba wannan kalmar dukkanin shi tana daukar shi Allah yana cewa wala taj'alullaha wardatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas Allah yana cewa kada ku sanya rantsarantsan ku tsakaninku da Ubangiji saboda kada ku kyautata ma mutane kada ku zanki yin amfani ga mutane yana daga cikin abu na bakwai wanda wannan kalma idan ta zo a alqur'ani mai girma take nufi da shi shine cewa yin biyayya ga uwaye Allah madaukakin sarki yana cewa la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum Allah bai hana ku ba akan wa'anda ba su yaƙe ku ba fi dini a cikin addini wa lam yukhrijukum min diyarikum kuma ba su fitar da ku daga gidajen ku ba Allah ya ce an tabarruhum ku kyautata musu yana daga cikin abinda zai sa azana mutun daga mutanen kirki ya kasance mutun ne wanda yana mai kyautatawa ka kyautata ma kai karan kanka ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka kanta mai kyau kama kanka addini wannan yana daga cikin kyautatawa haka yana daga cikin kyautatawa kuma albirru shine mutun ya kyautata ma ɗan dangin shi wa'anda suke rayuwa tare da shi Asma yarda Allah ta ƙara tabbata a gare ta lokacin da wannan ayar ta sabka take cewa sai ga mamma ta zo bayan an yi sulhul hudaybiya ta zo wajen ta sai ta zo wajen manzo Allah take cewa inna ummi kana taragiba take cewa mamma ta bata yi imani ba shin kana bani dama in sada zumunta da ita in kyautata mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata sili ummaki manzo Allah ya ce ki je ki kyautata mamarki sai manzo Allah ya karanta wannan ayar la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuhsinu ilayhim sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita taje ta kyautata mamarta to yana daga cikin abinda zai sa azana mutun daga cikin mutanen kirki ya kasance yana matukar taimakawa kamar yadda wannan ayoyi za su yi mana bayani a nan gaba to me ake ce ma albirru kamar yadda yazo a cikin wannan aya innal abrara yashrabuna min kasin kana mizajuha kafura malamai na musulunci menene suka yi kokarin su haka yato mana dan mu sani cewa da Allah ya ce lalle mutanen kirki to menene mutanen kirki kuma menene zamu yi domin mu kasance cikin mutanen kirki al-imam al-munawi a cikin littafin shi at-tawqif yake cewa albirru idan aka ce albirru yana nufi at-tawassu'u fi fi'lil khair shine mutun ya yalwata a wajen yin aiki na alkhairi aiki na alkhairi so ake dan adam kullun ya zanki kutsawa kullun ya zanki kutsawa wal fi'lul mardi yake cewa yana daga cikin abin da ake cewa albirru zama mutunan kirki shine mutun ya zanki yin aiki wanda Allah ya yarda da shi alladhi huwa fi tazkiyatin nafsi wanda za ya tsarkake ma bawa zuciyarsa ya ƙara hada shi da Allah ya ƙara tsarkake shi daga dukkanin wani nau'i na shirka al-imam al-mahdawi a cikin littafin shi saidul afkar yake cewa abinda ake ce ma kirki ko abinda ake ce ma zama mutunan kirki yace huwa sila shine a samu mutun yana sada zumuntarsa kada dan abu kadan ya samu zanki yanke zumunta zumunta abu ce wanda Allah madaukakin sarki yana santa kuma shi yayi umarni da cewa a zanki sada zumunta kuma duk al'ummar da suke so Allah madaukakin sarki ya zanki dawo musu to dole sai sun kasance suna sada zumunta idan mutane ba su sada zumunta to duk ƙarhin mulkin su duk ƙarhin kudin su duk ƙarhin gidan su zaka same su wata rana Allah madaukakin sarki ya wargaza su yana daga cikin abun da yake sa Allah ya wargaza family mutane su bar sada zumunta tsakanin su duk kudin ka duk mulkin ka in mulki ne ba a sada zumunta to yana daga cikin abun da yake sa Allah ya kwace wannan mulki in kudi ne ake takama da shi idan ya kasance mutane ba su sada zumunta yana daga cikin abun da yake sa Allah ya amshi in karhi ne idan mutane ba su sada zumunta yana daga cikin abun da yake sa Allah ya amshe wannan karfin Allah yana cewa wala tanazau fa tafshalu wa tadhhabu rihukum Allah yana cewa kada ku zanki jayayya sai ku kasance kun yi rauni karhin ku ya tafi al-imam al-mahdawi yake cewa wa isda'ul ma'ruf yana daga cikin abun da ake ce ma albirr shine mutun ya zanki abun da Allah madaukakin sarki ya umarce shi da shi yake cewa wal mubalaghatu fil ihsan da kai matuka a wajen kyautatawa ka kai matuka a wajen kana jin cewa ka kyautata ma ubangijinka ka kai matuka kana jin cewa ka kyautata ma iyalinka ka kai matuka kana jin cewa ka kyautata ma diyanka ka kai matuka kana jin cewa ka kyautata ma duk wani mutum da kake rayuwa tare da shi to wannan yana daga cikin abin da ake ce ma albirru kamar yadda wannan ayat tabba mu labari الامام الرازي a cikin littafin shi mafatihul ghaib yake cewa idan aka ce albirru lalle mutanen kirki yake cewa ismun jami'ul litta'at suna ne wanda ya tattaro dukkanin wani abu na yi ma Allah madaukakin sarki da'a wa amalil khair yake cewa da ayyuka na alkhairi almuqarrabati ila Allah wanda suke kusantowa da mutun daga ubangijinsa shi yasa aka aro kalma ta sarari sai aka yi amfani da ita a wajen albir dan a nuna ma cewa abu ne wanda yana da yalwa abu ne wanda ake so dan adam me ya ta nutsu a ciki abu ne wanda ake so dan adam kullun ya ta tsunduma a ciki abu ne wanda ake so kullun dan adam ya ga cewa ya kai matuƙa wajen kyautatawa da dukkanin abin da ya shafi wannan kalimi idan aka ce albirru tana daukan ma'anai guda biyu abu na farko shine tana daukan cewa mu'amala tare da mutane da kuma kyautata musu kuma yana nufin cewa mu'amala wajen kyautata ma uwaye dan saboda idan mutun ya kyautata ma uwayen shi ana cewa birrul walidaini ana cewa kyautata ma uwaye to kaga kyautata ma uwaye yana da abubuwa da yawa yana daga cikin musu magana mai dadi da ba su makwanci da kula da abincin su da kula da tufafin su da kula da rishin lahiyar su da kula da ɗan dangin su waɗanda suke ciki guda ko waɗanda ba su ciki guda to kaga wannan kalmar ta tattaro dukkanin waɗannan abubuwa abu na biyu kuma idan aka ce albirru ana nufin da shi dukkanin wani aiki na da'a ga Allah madaukakin sarki da wanda yake a bayyane da wanda yake a boye Allah madaukakin sarki yana cewa walakinnal birra man amana billah Allah ya ce amma abinda ake ce ma albirru shine mutumin da yayi imani da Allah wal yawmil akhir yayi imani da ranar karshe wal malaika yayi imani da malaiku wal kitaba yayi imani da littattafan da Allah madaukakin sarki ya samkar wan nabiyina yayi imani da annabawa wa atal mala yabba da dukiya ala hubbihi akan cewa yana son wannan dukiya dawil qurba makutan sansa wanda suke dangi guda ne wal yatama da marayu wal masakina da miskinai wabna sabili da dan balaguro wasailina da kuma waɗanda suke roko Allah ya ce wa qama salata kuma ya tsaye da sallah wa ata zakata ya bada zakka wal mufuna bi ahdihim idha ahadu waɗanda suke cika alƙawari lokacin da suka yi alƙawari wasabirina fil ba'sa'i wad darra da masu yin hakuri a cikin jin dadi da masu yin hakuri a cikin abun da ba jin dadi bane Allah ya ce ulaika alladhina sadaqu waɗannan su ne waɗanda suka gazganta ashe kaga kalmar albirru ta tattaro dukkanin wani aiki na alkhairi da dan adam Allah madaukakin sarki ya umarce sa da shi a cikin alqur'ani mai girma albirru kamar yadda al-imam az-zamakhshari ya kawo a cikin littafin shi al-kashaf an haqa'iq gawamid at-tanzil yake cewa ismun lil khairi wa likull fi'lin mardi yace idan aka ce mutanen kirki shine mutun ya siffance da wata siffa ta dukkanin wani aiki na alkhairi wa likull fi'lin mardi mutun ya siffance da kowace siffa wadda Allah madaukakin sarki ya yarda da ita saboda Allah yana cewa zama mutumin kirki ba shine kawai mutun ya kalli gabas ba domin ko ya kalli gabas ko ya kalli yamma domin ya bauta ma ubangijin sai ya sallah ita kadai Allah ya zano waɗannan abubuwan da wannan ayar ta kumsa saboda Allah ya kwadaitar da mu ya zai ba mu labari abinda za a ba al-abrar mutanen kirki to shi yasa Allah madaukakin sarki yake kwadaitar da mu da waɗannan abubuwa da wannan aya ta zana haka idan ka koma al-Qur'ani mai girma zaka tardo cewa Allah ya cika shi da abubuwa wanda za su tsinkaya mana yaya ne mutun zai ya zamanto mutumin kirki yaya ne za a yi ya zamanto cikin al-abra wanda za a ba su wani kofi wanda kofin nan mahadin sansa shine shine al-kafur Allah madaukakin sarki a cikin suratul maida Allah yana cewa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan Allah yana cewa ku danki taimakawa a wajen abun da yake aiki ne na da'a kuma kada ku taimaka a cikin abun da yake saba ma Allah ne a cikin abun da ketara iyaka ne Allah ya ce wattaqullaha innallaha shadidul iqab Allah yana cewa ku ji tsoron Allah lalle shi Allah mai tsananin hukuma ne to wannan ayar da ta zo da kalmatul bir ana nufin da shi dukkanin abun da Allah madaukakin sarki ya umarta da shi ana nufin da at-taqwa wanda tazo a cikin wannan aya shine tarku ma zujirat anhu duk abun da Allah madaukakin sarki ya hana dan adam to idan mutum yana so a sanya sa cikin layin mutanen kirki dole sai ya kasance yana wannan abun Allah madaukakin sarki yana ba mu labari yasalunaka anil ahilla Allah yana cewa kul hiya mawaqitu lin nasi wal hajj wa laysa al birru bi anta ajil buyuta min zuhuriha Allah yana cewa al birru ba shine ku zanki zo ma gidajen ku ta bayan su ba Larabawa sun kasance idan suka dawo daga hajji suna shigowa gidajen su ta baya Allah ce wannan ba shine taqawa ba ba shine tsoron Allah ba taqawa shine walakinnal birra man ittaqa Allah ce abinda ake ce ma taqawa shine mutumin da ya kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki wannan shine zai shiga a cikin mutanen kirki Al-Imam Muhammad Rashid Ridha a cikin littafin sa Tafsirul Manar yake cewa idan aka ce albir yake cewa huwa taqwallah shine mutun ya jan kijin tsoron Allah bit takhalli anil ma'asi war raza'il duk abun da yake saban Allah ne duk abun da yake kazamta ne wanda Allah ya ce kan mu nufate shi cewa kazamta ne yace to wannan shine ake ce ma albir wa amalul khair yake cewa da aiki na alkhairi duk wani aiki da aka ce wannan aikin akwai alkhairi a ciki to kalma albir tana dauka wannan ma'anai wa takhalli bil fadli yake cewa da mutum kuma ya bar shin cewa shi yafi kowa wacce ba il haqq yake cewa da bin gaskiya wajdina bil batil da barin abun da yake abu ne na lala ashe idan mutum yana so Allah ya rubuta sa a cikin mutanen kirki to dole sai ya kasance yana bin gaskiya gaskiyan nan ba dole sai ta fito daga masoyin shi ba ba dole sai ta fito daga bakin shehin sa ba ba dole sai ta fito daga bakin malamin sa ba duk inda gaskiya ta zo koda ko dan sa ne ya ga wannan gaskiye to yana daga cikin al-abrar mutum ya kasance cikin mutanen kirki shine ya amshi wannan gaskiye haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu a cikin hadisan sa masu dama cewa mu kasance cikin al-abrar mu kasance cikin mutanen kirki wanda wannan aya take yi mana bayani a kansa hadisi ya tabbata daga An-Nawas ibn Sam'an da dalla ta kara tabbata a gare shi manzo Allah yana cewa albirru husnul khulq manzo Allah yana cewa zama mutumin kirki shine mutun ya kasance yana da hali mai kyau shine mutun ya kasance da yadda aka zalunce shi da yadda aka cuce shi idan aka ce yayi hakuri kawai zai yi hakuri ya kasance a rayuwa kana da wanda idan sun ce ma ka bar abu wannan abun duk yadda kake son shi zaka iya barin wannan abun to yana daga cikin zama mutumin kirki shine mutum ya kasance yana da hali mai kyau manzo Allah yana cewa wal ithm abunda ake ce ma saban Allah kuma manzo Allah ya ce ma haka fi sadrik abunda ya kafe maka a zuciya wa karehta an yattali annasu alai kuma kai ka ji tsoron mutane kada su ga cewa kana aikata wannan abun ashe dan adam idan yana so ya gane menene zai ya zamanto mutumin kirki duk abin da kake tsoron wani ya gani in kana yi to wannan abun yana daga cikin abubuwa wanda abinda in mutum ya gani zai ji ba dadi kuma zai lissawa ka cikin mutanen banza to idan mutum ya guji wannan abun yana daga cikin abinda zai sa ya kasance cikin mutanen kirki Ibn Daqiq al-Ayd kalkashin wannan hadisin yake cewa abinda ake ce ma albir shine abinda zai jawo mutum daga da'a idan ya jawo kai sanya ka da'a sai ya sanya ka cikin mutanen kirki kuma sune masu yin biyayya da da'a ga Allah madaukakin sarki yace mutanen kirki sune masu yin adalci a cikin mu'amala sune masu tausasawa a cikin mu'amala sune masu yin adalci a cikin hukunci yake cewa wal badlu fil ihsan yake cewa yana daga cikin abinda mutum zai kasance mutumin kirki yake cewa shine badawa a cikin aiki na alkhairi yake cewa wannan shine sufofin da mutum zai kasance mutumin kirki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadithin Thauban ya dalla ta kara tabbata a gare shi manzo Allah yana cewa la yazidu fil umri illa albir yake cewa babu abinda yake kara ma mutum albarka ta shekaru kamar mutum ya kasance yana kokarin yin aikata abubuwa na alkhairi manzo Allah yana cewa wala yaruddu alqadra illa addu'a manzo Allah yake cewa babu abinda yake tunkuɗe kaddara sai addu'a kaddara da Allah madaukakin sarki ya rubuta ma mutum to babu abinda yake guje wannan kaddara sai addu'a al-imamu sindiyu a cikin littafin sa da ya hashiyatu sunan ibnu majah yake cewa abinda ake nufi da ƙarin shekaru yana cewa koda shekara 10 aka baka sai kaga Allah ya sama wannan shekara 10 albarka kai abinda mai shekara 80 bai yi ba yana daga cikin albarka a baka shekara 30 ka zo duniya kai abinda mai shekara 100 ma bai yi shi ba yana daga cikin albarkar rayuwa a baka shekara 20 da wani abu ka zo kai abinda masu shekaru da yawa ba su yi wannan abun ba to ba abin da yake sa albarka ta rayuwa kamar mutum ya kasance yana yin aiki na alkhairi dukkanin wani aiki na alkhairi to yana shiga cikin kalmar albir idan mutum yana dagewa akan wannan to rayuwarsa tana albarka al-imamu sindiyu yake cewa kuma tana yiwa ma Allah madaukakin sarki ya ƙara ma shekarun naka misali za a iya cewa an rubuta maka za ka iya shekara 30 duniya yake cewa to har shekarun ma Allah iya yana ƙara maka su kai 60 ko su kai 70 idan mutum ya kasance yana aikata aiki na alkhairi sai ya kawo wannan ayar da Allah yana cewa yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab Allah yana goge abin da ya ga dama kuma yana tabbatar abin da ya ga dama kuma a wurin sa ne littafi yake saboda Allah shine yake rubuta yaushe zaka mutu kuma shine yake rubuta yaushe zaka yi rayuwa to idan mutum ya kasance mutumin kirki ne to sai Allah ya ƙara masa a cikin shekarun sa ko Allah ya sanya masa albarka a cikin yinin sa kana ganin yanzu idan sahiya ta hito aka ce karhe 8 tayi kamun ka sheda an yi azhar kamun ka sheda an yi la'asar kamun kai abin da kake so an yi azhar sai muna ganin cewa kamar albarka ta huta daga cikin shekaru albarka ta huta daga cikin kwanakai to albarka tana nan amma ga mutumin da yake aikata ayyuka na alkhairi sai Allah ya sanya mawunin sa albarka sai ya tashi ya je kasuwa ya je ya gaida mahaifiyar shi ya je yayi kaza yayi kaza yayi kaza amma duk a cikin yini guda wani abun da yake yi a cikin yini guda na alkhairi na lada wani a wata ma bayan shi wani abun da yake yi na alkhairi na yini a cikin muni wani a sati bayan shi to albarka tana nan daga gare mu idan mun so Allah ya albarkaci kwanukan mu Allah zai albarkaci kwanukan mu idan kuma mun saki jikin mu mun ba duniya gaba to sai Allah ya zare albarka daga cikin dukkanin kwanakan mu sai kaga cewa sati kamar kwana biyu ne kaga cewa wata kamar kwana uku ne hadisi ya tabbata daga Abdullah ibn Mas'ud inda Allah ta kara tabbata a gare shi manzo Allah yana cewa alaikum bisidqi manzo Allah ce ina horon ku da ku zanki yin gaskiya fa inna sidqa yahdi ila albirri manzo Allah yana cewa lalle shi ita gaskiya tana kama hannun mutum ta kai shi zuwa ga yin da'a manzo Allah ce wa innal birra yahdi ila aljanna manzo Allah ce kuma lalle ita da'a tana kai mutum zuwa ga aljanna manzo Allah yake cewa wa annar rajula la yasduqu manzo Allah yake cewa lalle mutum ba zai kasance ba yana yin gaskiya wa yataharra sidqa yana cinken yin gaskiya hatta yuktabu inda Allah siddiqan har sai an rubuta shi a wajen Allah mutum ne mai gaskiya manzo Allah yace wa iyyakum wal kadhib manzo Allah yace huna hore ku na hane ku da yin ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila al fujur manzo Allah yake cewa lalle fajirci yana kaiwa ƙarya tana kaiwa zuwa ga fajirci wa innal fujura yahdi ila an nar manzo Allah yake cewa lalle fajirci yana kai mutum zuwa ga wuta wa in wa ma yazalu ar rajulu yakdhib manzo Allah yake cewa mutum ba zai gushe ba yana ƙarya wa yataharra al kadhiba yana cinken yin ƙarya hatta yuktabu inda Allah kadhaban har sai an rubuta shi a wajen Allah mutumin mai makaryaci ne to manzo Allah yana cewa lalle da'a kyawun magana ta gaskiya yana kai abin da yake kai mutum ga cikin da'a da'a kuma tana kai mutum abin da yake aljanna ne al-imamu al-qari a cikin littafin mirqatul mafati yake cewa abin da ake ce ma da'a a cikin wannan hadisin yake cewa jami'ul khairat yake cewa shine duk abin da ya tattaro wani dangi na alkhairi min iktisabil hasanati na daga abin da zai sa mutum ya samu lada wajtanabis sayyiati na daga abin da zai sa mutum ya guji saba ma Allah wa yutlaqu alal amalil khalis yake cewa kai albirru ma da ake nufi a cikin wannan hadisin da'a yake cewa shine aiki wanda aka yi shi dan Allah adda'im aiki wanda aka dage ana yi المستمر معه الى الموت ايكي wanda dan adam zai dagewa yayi tai har sai Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwarsa. Al-Imam Al-Qari yace to wannan yana daga cikin albir wanda manzo Allah ya gayi a cikin wannan hadisin. Zaka ga cewa kowanne daga cikin mu yana da abun da yake yi domin ya samu kuɗi. Wani yana zuwa kasuwa, wani yana dako, wani yana aikin gwamnati, wani yana office. Idan dai baba ya lahiya ba babu abun da zai hana su zuwa wajen aiki. Har ba ya so Allah ya jarabce shi da rashin lahiyar da za ta cewa har an kai a wajen aiki an fara matsa mishi. Ana tunanin cewa idan bai zo ba za a sake wani. Babu wani mutum da za a cewa a sahiya babu wani aiki da yake domin ya samu kuɗi. Amma akwai wahala a same mu kuma a ce ga wani aiki wanda kullum muna yi ma Allah, wanda kullum babu hashi sai dai in ba mu lahiya ne, akwai wahala. Abinda dai muke iya yi wannan salloli guda biyar, shi ma wani bi lokacin ba yadda ya kamata muke yi ba. Wani bi mu yi ba cikin mutane ba, wani bi muna yi muna tunanin duniya, wani bi muna yi muna tunanin harakokinmu na hurdodin rayuwa. To yana daga cikin abin da al-Imam al-Qari ya faɗa, idan mutum yana so Allah ya sanya shi cikin al-abra, mutane na kirki, to ya cinki wani aiki na alkhairi wanda yana yin wannan aikin a kullum. Misali ka ce za ka yi raka'a biyu a kullum, misali ka ce za ka gaida marar lahiya a kullum, misali ka ce za ka yi wani aiki na alkhairi a kullum wanda in dai ba ka yi ba, yanda ka san abin da ke hana ka hita neman kuɗi sai rashin lahiya. To haka wannan aikin idan dai ka ga ba ka yi ba, sai dai idan mutum baya lahiya ne ko wani abu. To yana daga cikin abin da yake sa Allah madaukakin sarki ya sa mutum daga cikin mutanen kirki. Ibn Umar da Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa annasu rajulan, manzo Allah yake cewa kalolin mutane kala biyu ne, akwai barrun taqiyun karimun ala Allah, akwai mutum mai da'a wanda yake tsoron Allah, karimun wanda yana da karamci a wajen Allah madaukakin sarki, yana da fada a ji a wajen Allah. Idan ya gayi Allah yana yi, idan ya bukata Allah yana masa, idan ya ce ayi Allah yana yi. Manzo Allah yana cewa kuma kaso na biyu daga cikin mutane, wa fajirun shaqiyun, akwai wanda shi fajiri ne, akwai wanda shi shaqiyi ne, hayyinun ala Allah, wanda ba komai bane a wajen Allah. Saburu ma ya fi sa daraja, ya fi sa kima a wajen Allah. Me ake nufi da cewa wanda shi ba komai bane a wajen Allah? Ba zai daga hannu ya ce Allah ayi ba Allah yayi, ba zai roki Allah ba Allah yayi masa. Amma akwai mutum wanda yake shi barrun ne, wanda mai da'a ne, Allah madaukakin sarki yana jin kunyarsa, yana jin nauyinsa. To abinda ake nufi da albarut wannan karimun anan shine man kana kariman ala Allah kana kariman ala ibadihi salihin wal uqala, shine idan mutum ya kasance yana da karamci wajen al'umma, kana kyautata ma mutane, kana tausaya musu, kana ba su abunka, kana gaya musu magana mai dadi, kana musu sallama, to wannan aikin da kake na alkhairi sai Allah ya sa kai ma Allah yana jin nauyinka. Saboda idan ka wuce kana cewa mutane assalamu alaikum amma ba su amsawa, kana ba mutane dukiyarka amma suna zaginka, kana sada zumunta amma ƴan uwanka suna butulce maka, to idan ka jure a wannan sai ka yi nauyi a wajen Allah, Allah ya kasance yana jin kunyarka, Allah yana jin nauyinka. Hadisi ya tabbata daga Abu Bakr da Allah ta kara tabbata a gare shi, manzo Allah yana cewa alaikum bisidq, manzo Allah yana cewa na hore ku da yin gaskiya, fa innahu ma albir, lalle yin gaskiya yana daga yana tare da da'a, wa huma fil jannati, manzo Allah yake cewa lalle su suna cikin aljanna, da yin gaskiya, da yin da'a, da aikata alkhairi, da kyautata ma mutane, wannan yana daga cikin abun da yake sa bawa ya samu aljanna. Al-Imam As-Sanani lokacin da yazo sharhin wannan hadisin yake cewa alaikum bisidq fa innahu ma albir, na hore ku da yin gaskiya lalle shi yana tare da da'a, yake cewa ay musahibul lahu wa mulazimuhu da'irun ma'ahu haythu dara, yake cewa to ita gaskiya tana tare da aiki na da'a, tana nan ta lakankame mishi duk inda ya juya, tana nan za ta jiyo akan shi. Wal ihsan, yake cewa abunda ake ce ma kyautatawa kuma huwa amun lil ihsan, shine kyautatawa wadda ta tattaro ma'ana ma al-khaliqi, kyautatawa game da ubangijinka. Kai wannan azumin ka ji cewa lalle ka kyautata ma ubangijinka, kuma azumin ba wai kayi ne da yunwa bane kadai, ka hada da hailala, ka hada da istighfari, ka hada da kyautata ma mutane. yake cewa wal makhluqi yana daga cikin da'a ka zan kirtausa sawa kana kyautata ma mutane wa'anda kake rayuwa tare da su wan nafsi yake cewa yana daga cikin kyautatawa mutum ya kyautata ma kansa mutum yayi kokari ya sa kansa a hanya wadda za ta gwada masa ubangijin shi a gobe ranar tashin alkiyama mutum yayi kokari ya sa kanshi hanya wadda za ya kyautata ma kansa ya ci mai kyau ya sha mai kyau ya kwanta mai kyau ya hau mai kyau to wannan yana daga cikin kyautatawa wanda mutum Allah yana iya sa shi a cikin mutanen kirki amma baya daga cikin kyautata marai Allah ya suturta ka amma kullun da kwandakon kake baya daga cikin kyautatawa Allah ya rufa ma asiri amma iyalinka suna fama da garo garo baya daga cikin kyautatawa Allah ya rufa ma asiri amma baka kula da tarbiyyar ƴaƴanka baya daga cikin kyautatawa Allah ya rufa ma asiri ka watsa diyan dangi babu ruwanka dan kowa ya lalace dan kowa kai ya shiri kai saboda kana da dukiya to kyautatawa wadda tana daga cikin da'a dole sai mutun ya hada abu guda uku na farko ya kyautata tare da ubangijinsa na biyu ya kyautata ma mutanen da yake rayuwa da su na uku ya kyautata shi a karan kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran wani mutume ya zo wajensa wannan mutumin yake cewa ya rasulullah yake cewa ya kai manzo Allah ubayuka alal hijrati wal jihadi abtagi al-ajra min Allah yake cewa manzo Allah zan yi maka mubaya'a zan tafi tare da kai ayi hijira zan tafi tare da kai ayi jihadi ina neman Allah ya daga darajata sai manzo Allah ya ce mishi hal manzo Allah yake ce mishi fa hal min walidayka ahadun hayyun manzo Allah ya ce shin cikin uwayenka akwai wani wanda yana raye yace manzo Allah na'am bal kilahuma yace manzo Allah dukkanin uwayena ma suna raye manzo Allah yake cewa fa tabtaghil ajra min Allah ta'ala manzo Allah yake cewa kuma kana san lada kana san Allah ya daga darajanka yace eh manzo Allah ina so Allah ya daga darajata manzo Allah yana cewa farji ila walidayka manzo Allah yace ka koma zuwa ga uwayenka fa ahsin suhbatahuma manzo Allah yake cewa ka kyautata zamantakewa ka tare da su wannan ya fuka ta hijhadi tare da ni ya fuka ta kai hijira tare da ni ashe idan muna so Allah ya sanya mu a cikin al-abrar mutanen kirki dole sai mun dage mun zare damtse mun ƙara daddawa akan kyautatawa da muke ma uwayenmu muna yi amma yana daga cikin abin da zai sa Allah ya rubuta mu a cikin mutanen kirki dole sai mun dage abinda muke yi mu ƙara daddawa shi yasa idan mutum ya kyautata ma uwayen shi ana cewa barra walidayhi ya kyautata ma uwayensa al-imam an-nawawi a cikin littafin sharh muslim yake cewa abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi a cikin wannan hadisin dalilul li'zami fadli fadilati birrihima yake cewa wannan dalili ne mai nuna cewa akwai girmamawa akwai kwadartarwa wajen mutum ya ƙara zare damce wajen girmama uwayensa wa annahu akadu min al-jihad yake cewa kuma yin haka shi yafi zama tabbas daga mutum ya dauki takobi ya je yayin jihadi ba an hana mutum ya aikata sauran ayyuka na alkhairi bane amma ana ganin cewa ayyukan da za ka yi na alkhairi ba za su samu hawa a wajen ubangiji ba matukar dai kana da matsala tare da uwayenka uwayenka suna cikin matsala ina amfanin ka zo ka gina masallaci uwayenka suna cikin matsala ina amfanin ka zo ka gina makaranta uwayenka suna cikin matsala ina amfanin ka zo kai wani abu wanda al'umma za su karuwa tare da su to abubuwa na alkhairi idan ana so su hau a wajen ubangiji Allah ya bada lada dole sai an faro da abun da yake tushe ne dole sai an faro da abun da yake kyautata ma uwaye ne haka kuma an hakaito da yawa daga cikin as-salaf sun yi kokarin fassara mana me Allah yake nufi da cewa innal abrara lallai mutanen kirki menene mutun zai domin ya kasance a cikin mutanen kirki al-imam al-ghazali a cikin littafin shi ihya ulumuddin ya hakaito wata magana daga Dawud ibn Tha'i yake cewa al-barr mutum wanda yake mai da'a ne shine wanda himmatuhu taqwa shine wanda a duk duniya baya da wani guri banda gurin da ya wuce ya ga cewa yana ma Allah madaukakin sarki da'a to wannan shine abin da ake cewa mutumin kirki shine abin da ake cewa mutum mai yin da'a ga Allah madaukakin sarki da ka samu cewa muna da gururruka da dama muna da guri na tara iyali, muna da guri na tara gidaje, muna da guri na cewa dole sai mun fanta ma a rayuwa. Al-Imam Al-Ghazali ke cewa mutumin da yake da da'a shine mutumin da gurin sa kawai ina ne Allah ya ce, ina ne Annabi ya hana ya bari. Yake cewa falauta Allah qad jami'u shawarihi bid dunya, yake cewa shi mutum mai da'a da a ce dukkanin gaban jikin shi za su ta'allaka akan abun da yake na duniya ne, yake cewa la raddatuhu niyyatuhu yawman ila niyyatin salihah, yake cewa to wannan niyyar tasa ta himmantuwa da yin da'a ga Allah koda jikin shi yana son duniya, zaka ga cewa wannan mutumin kullun yana kokarin ya koma zuwa ga ubangijin sa. A kalkashin wannan, idan mutum yayi kokari ya gina da'a a cikin zuciyar ƴaƴansa, ka gina da'a a cikin zuciyar matarka, ka gina da'a a cikin zuciyar wanda kake kula da shi, to koda ko ya kangare, koda ko balaga ta ja shi ya tafi yana wasu abubuwa, idan dai an yi kokari an kinsa da'a a cikin zuciyarsa, za ka ga cewa ya dawo yana wannan aikin na alkhairi. To wannan yana nuna cewa idan dai aka dora mutum akan hanya ta kirki, babu yadda za a yi shedan ya ja shi. Koda an ɗauki lokaci shekara 10, shekara 20, ya shiga wata rayuwa ta daban, to za ka ga cewa wata ran ya dawo ya yi makansa ta nutsu, saboda asalin zuciya an gina ta ne akan wannan. Amma idan aka gina zuciya ba akan da'a ba, to za ka ga cewa koda ka ce idan mutum ya sallah a bashi shekka 10, za ka ga cewa wallahi ba zai wannan sallar ba. Na san wani mutum wanda duk idan ɗan shi ya yi sallah yana da shekka 5, idan ya zo ya sallah a masallaci aka salamce sallah tare da shi, za a ɗauki shekka 5 a bashi, ba a huta daga masallaci sai an baya shekka 5, amma sallan sai ta gagare shi saboda zuciyan ba a gina ta akan wannan ba. To idan mutum ya gina zuciyar shi da yin da'a, koda an samu wani lokaci rudu na rayuwa da walhalin rayuwa ya sa ka manta wannan da'a, to duk lokacin da ka samu sukuni kuma, duk lokacin da mutum ya samu walwala kuma, za ka ga cewa ya dawo akan wannan abu. Misali a ce ka saba ka zo a saurari karatu tare da kai, a samu lada tare da kai, amma rayuwa ta ja ka ja ta sa yanzu ba ka da daman ka zo ka zamna, to za ka ga ɗan adam duk lokacin da ya samu sauki kuma ya samu walwala, sai ka gan shi ya dawo ana ganin shi a wuraren alkhairin da aka saba ganin shi, ba dan komai ba saboda ya saba ma zuciyar shi da wannan. Ibn Hazm a cikin littafin shi Al-Akhlaq wa Siyar fi Mudawamatin Nufus yake cewa yanbaghi an yarghaba al-insanu al-aqil fi al-istiksar min al-fada'il, yake cewa mutum mai hankali ya kamata ya dage a wajen aikata ayyuka na falala, wa a'malil birr, da ayyuka na da'a, allati yastahiqqu man hiya fihi adh-dhikra al-jamila, yake cewa wanda idan mutum yana cikin waɗannan ayyukan na alkhairi ya cancanci ambato mai kyau, wathana alhasan, ya cancanci a yaba masa yabo mai kyau, wal madha, kuma ya cancanci a yaba masa wa hamidus sifa, kuma za a zanki gayin siffofin shi ana cewa wannan mutumin kirki ne, yake cewa fahiyal lati tuqarribuhu ila bari'ihi ta'ala, yace aikata waɗannan ayyukan na alkhairi su ne za su zanki kusanto mutum daga wajen ubangijinsa, wata ja'aluhu madhkuran indahu azza wajalla, ta sanya Allah ya zanki ambaton mutum, alladhi yanfa'uhu, ambato wanda zai amfani mutum, wa yahsilu ala baqa'i fa'idatihi, ambato wajen Allah wanda yana da fa'ida mai yawa, wala yabidu abadal abadi, yake cewa idan Allah ya fara ambatanka, to ambato ne wanda za ya amfane ka, ambato wanda ba zai kare ba har abada, ko da mai martaba ne yake yawan tambaya ina wani, za ka ji cewa kana dan daga kahudu saboda akwai wahala sarki ya fito a majalisi bai ce ina wani ba, idan alhaji ne yake da kudi za ka zanki daga kahuda saboda yana yawan tambaya da kai, to ina ta ga Allah madaukakin sarki idan yana ambaton mutum a wajensa. Al-Imam Ibn al-Muqaffa a cikin littafin shi Al-Adabu as-Saghir wal Adabu al-Kabir yake cewa min afdalil birri thalasu khisalin, yake cewa abubuwan da suke sa Allah madaukakin sarki ya sa mutum daga cikin mutanen kirki, yace abubuwa guda uku ne, yace abu na farko as-sidqu fil ghadabi, mutumin da zai yi gaskiya bayan cewa yayi fushi, kai fushi an zalunce ka amma za ka yi gaskiya, wani ba kauye wani ba larabe, yana daga cikin abin da ya zo a cikin sira wani balarabe suke fada da shi da dan uwansa bakawai sai wannan bakawayan guda ya gaya masa magana mara dadi yace ai kai ne ka aikata kaza ka aikata kaza ka aikata kaza sai shi wancan gudan yayi shiru aka tambaye shi aka ce dan me yasa kai shiru alhali gashi yana gayan aibu naka sai yace ni ban san wani aibu na shi ba dan haka ina tsoron in gaya abin da yake ƙarya ne amma kai yanzu ina aka bata mare da kazahi da cin zarafi na dangin uwayen mutum ka ce uwayen shi su suka yi kaza ba mashi ita ta yi kaza baban shi shi yayi kaza koda ko busi ba kai saboda ranka kawai ya bace gurin ka kace mutuncin mutane to yake cewa yana daga cikin abin da yake sa mutum ya zama mutumin kirki as-sidqu fil ghadabi gaskiya a cikin hushi mutumin da yazo ya zage ka yace ɗan familin ku kaza kaza to kai ma koda zaka mai da martani ya zamanto abin da zaka gai akan ɗan familin shi abu ne wanda ya tabbata abu ne wanda kana da ilimi akan shi yake cewa abu nabi wal jud fil usra yana daga cikin abun da yake sa Allah ya rubuta mutum cikin mutanen kirki shine kyauta a cikin matsanancin hali lokacin da kake da jikka da kake tunanin cewa ba za ta ishe ka ba kai buɗe baki ka dauki dala 50 a cikin ta ka bada lokacin da kake rishin lahiya kana neman kuɗi ka sai magani kuɗin bai ishe ka ba ka dauka wani dan abu daga ciki ka emma wani kana cikin matsanancin hali kana da program kana da wani abu da kake so kai daga nan zuwa azumi wani yazo ya ce da Allah a ce maka a bani ka dauka ka bashi alhali kana cikin bukata to wannan yana daga cikin abun da yake sa Allah ya rubuta mutum daga cikin mutanen kirki abu na uku yace wal afu indal maqdira yana daga cikin abun da yake sa Allah madaukakin sarki ya rubuta mutum daga cikin mutanen kirki shine mutum ya zan kyafuwa mutum ne ya ci kudinka in ka ga dama sai ka sa a dar me shi mace ce ta zalunce ka tama kaza in ka ga dama sai ka ce ta hi gidanku amma ka daure ka hakure to sai Allah ya rubuta ka cikin mutanen kirki da ne ka ce yayi kaza ya ki ka sashi makaranta ya ki zuwa in ka ga dama sai ka ce ka bar min gida na she kana tsine ma amma kai hakuri ka jure sai Allah ya rubuta ka cikin mutanen kirki yaro ne kake da shi a shago idan ka ga dama sai ka ce tafi na sallame ka amma kai hakuri ka jure a ta tafiya ana lallabawa to wannan nauyin da kake doka yana daga cikin abin da Allah ba zai sa mutum Allah ya kumyata sa ba idan mutum yana dokan nauyi na rayuwa wanda nauyin da yana shan wahala wasu al'umma ne kake kula da su ko wasu al'umma ne kake tautata kake kyautata ma alhali kana shan wahala hatta misali da a ce ko kwane kake tukowa ka kawo masallaci amma da kyar kake samu kudin wannan hatsin to yana daga cikin abun da ba yasa Allah ya bar mutum ya kunyata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo yana cewa zan miluni yana ce ma Khadija alillibeni saboda ya ga mala'ika ya ji tsoro sai take ce mishi wallahi babu yadda za a ubangijin kai ya kumyatar da kai wa anta tahammilul kalla tace mishi alhali kai kuma kana dauka abinda kana shan wahala menene abinda kana shan wahala mutum ne kana bashi da kyar kake samu abin amma kuma kullun ka dage sai ka bashi mutum ne duk bayan kwana biyu zai zo ya matsayi in yayi tsaye ka san 40 ce yake so kai kuma wannan 40 din kana shan wahala wajen samu ta mai yiwa sai ka wuni a rana amma baka fasa bashi ba to yana daga cikin abin da yake sa Allah madaukakin sarki ba za ya kumyatar da bawa ba matukar yana wannan to wa'annan abubuwan da muka zana da wa'annan hadissan da wa'annan maganganu na malamai da wa'annan ayyuka na alkhairi da muka fada shine abin da Allah yake cewa innal abrara yashrabuna min ka'asin kana mizaju haka hura Allah yace lalle mutanen kirki za su sha daga wani kofi wanda mahadin wannan kofin shine alkafu to wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana domin mu san menene mutanen kirki domin mu yi koyi da su kamin Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin abin da ya tanada musu na aljanna idan gobe Allah madaukakin sarki ya tashe mu tunda mun ji suwaye mutanen kirki me ya zami mu zamanto mutanen kirki to idan muka karanta abin da aka tanada musu na romo na jin dadi na walwala a gobe ranar tashin alkiyama yana daga cikin abin da za ya samu zan kishin dadin ayoyin abinda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.